some of them don't even know them, we have never seen them.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Adamawa kenan Alhaji Abdulrahman Abaji Meta ke makokawa da ya dake wancan kalar da jihar wajen nada mukamman gwamnatin tarayya, inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai, to ba labudda za su fice daga jam'iyyar APC. Babban Hausan dai ya kuwa faɗi haka ne ma a gaban gwamna Bindu, ba tare da ya kuɓe shi ba a lokacin da suke ganawa da shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa da suka zo jihar Adamawa domin zaɓen cika gurbi na shiyar Arewa maso gabas.
We are supposed to get two certain elements such as energy funds, defense funds, and others. Then you go.
In ku jefu gaya musu cewa fa hakurinmu ya fara cika, musamman ganin cewa ba su damu da halin muke ciki ba, mu ne kai jam'iyyar, kuma mu ne ma ya kamata mu ci amfana da jam'iyyarmu, amma kuma idan har sai yin komai to za mu canza shirka zuwa wata jam'iyyar adawa. Abin takaici ne gwamnatin tarayya ba ta neman shawarar mu a nan idan za ta yi naɗi naɗinta, musamman ma wanda ya shafi jihar Adamawa. Tuni da waɗannan kalamai ma suka fara jawo martani da kuma cece kuce a jihar, inda wasu gososhin jam'iyyar APC ke ma cewa Allah raka take gona. Alhaji Muhammadu Iliyasu Gamawa na mako cikin gososhin jam'iyyar APC a jihar Adamawa ya ce su fa ba su yi mamaki ba da waɗannan barazana da gososhin gwamnatin jihar Adamawa ke yi a yanzu.
A mu ba mu yi mamaki ba, ai da mun tsinciyar mage ba ta mage ai. Ba mu yi mamaki ba, kuma cewa shi gwamna Bindo ko kuma babban Hafsa a fadar gwamnati yake cewa za su bar APC, ai daman waɗansu ne suka bar APC kafin ma ya mafarkin zai nemi gwamna ai. Inda waɗansu ba su bar APC ba, ko a mafarki bai isa ce zai nemi gwamna ba. Ai duk abin da Abdulrahman yake faɗa da yawunsa ne, in ba da yawunsa ba ne bai isa ba. Ba zai yiwu a ce wai kana chief of staff kuma a ce dan kana babban Hafsa a fadar gwamnatin jiha, duk abin da ka faɗa gwamna ba zai magana ba. In ba da yawunsa ba ne ya fito ya karyata ya ce karya ne mana, kuma maganan wai in aka matsa musu za su bar APC su bari mana su tafi duk inda za su, ko jama'iyyar shaitan za su tafi su je su shiga. Kuma shi Bindo ina kiransa da babban murya a matsayina na dan uwansa, na gaya masa tuntuni ya kori wannan mutu, in ba haka ba shi zai kai shebaro.
To sai dai kuma yanda ma aka soma mai da martani gwamnatin jihar ta ce ba haka batun fa yake ba, kamar yadda ma kwamishinan yaɗa labaran jihar Amos Ajo ya bayani.
To wallahi alal haqiqa yadda aka yayata wannan labari a kafofin yaɗa labaru ba aiwa mai girma gwamna adalci ba, domin take a wannan wurin da ya tashi zai magana ya nuna cewa wannan ba matsayi ne namu na gwamnatin Adamawa wadda yake jagoranta ba.
Ya jama'a su da duku, domin shi wanda ya magana babban Hafsa ne, sannan kuma shi ne ma director jana na campaign ɗinsa a lokacin zabe.
Kuma duk da dai director shi babban Hafsa ne a fadan shi mai girma gwamna, ba shi ne mai girma gwamnan ba. Adalci nake so a yi ma shi mai girma gwamnan, shi bai goyi bayan wannan magana ba, kuma ya tashi a wannan ataki a wannan wurin ya faɗa. Abin da ya sa ba zai kwaɓe shi a idon jama'a ba, saboda shi mutum ne mai mutunci. Mutunci ko ya nuna mana cewa ba za ka kwaɓe mutum a idon jama'a ba, in ka kwaɓe shi a idon jama'a ya zama kuma cin mutunci.
Wannan ne ma dai karo na hure da babban Hafsan gidan gwamnatin jihar Adamawa kan fito ya yi irin waɗannan kalamai, wanda daga bisani kuma gwamnatin jihar kan fito ta lashe amanta. To ko me haka ke nufi a yanzu? Har ila yau dai ga kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa Amos Ajo.
Mu yi amfani da abin da shi mai girma gwamna ya faɗa, da abin da mu mukarrabansa muka faɗa, in ya faɗi nasan ya shafe namu gaba ɗaya.
Kuma da menene? Yanzu ne lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekarar 2019. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.